Hi, this is Glenn from Mount Mountain. Our new album, Golden Rise, is the spotlight on this week's Sideways Through Sound, and I'll be guest programming some tracks for you on this week's show. Starting off with the OCs, I have the track Sticky Hulks from their 2015 album, Mutilator Defeated at Last. Our last tour involved a lot of driving, and this album was featured probably more than anything else in the van. The track's definitely a standout on the album and one that definitely had a heavy influence throughout our new record. Here it is.
Thank you.
That was Sticky Hulks from the OCs. This is Glenn here from Mount Mountain, guest programming this week's Spotlight Selections on Sideways Through Sound, playing you some tracks that influenced and inspired us whilst writing and recording our new record, Golden Rise. Up next, I have Green Sugar by Kiki Gakumoe. That's the first track off the album House in the Tall Grass from a few years back. This album, along with, I guess, all their releases, are a continual inspiration for us and in making new music.
Da 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 da
That was Green Sugar by Kikigaku Moyu. Glenn here from Mount Mountain, guest programming this week's Spotlight Selections on Sideways Through Sound. I'm playing you some tracks from albums that influenced us in making our new record, Golden Rise. The last track I have for you is from the New Candies with Dry Air Everywhere. From the album Stars Reach the Abyss. This one may be harder to pick as a direct influence on the sound of the new record, but instead played a huge part in deciding where we would land with the release of the album in the US with Little Cloud Records. Here it is.
Thank you.
was Dry Air Everywhere by The New Candies. This is Glenn from Mount Mountain, guest programming this week's Spotlight Selections on Sideways Through Sound. Closing out, I have a track from our new record, which is in the spotlight on this week's show. This one here is the title track, Golden Rise. Thank you for listening. Keep an eye out for the new record, which is out very soon, along with some East Coast dates to follow. And yeah, enjoy the rest of the show. Cheers.